Birane kamar su Abala, Talut, Tawa, Zender da Yemai na daga cikin irin waɗannan wurare da sifitoci masu aikin bincike suka gano an haddame ɗaruruwan miliyoyin sefa, kamar yadda ministan cikin gidan nishar Janar Muhammad Tumba ya bayyana. Ya kuma zayyana wasu daga cikin da'irorin da ake zargin an tafka irin wannan almundana.
For example, you see Urafan, 169 million, Olelewa, 227 million.
Yace a da'irar Urafan miliyan 169 na sefa aka gano an salwantar, miliyan 287 a Walelewa, sai Zander mai miliyan 355, da Tawa mai miliyan 244.
Miliyan Zander 355 million, Tawa 244 million.
Wasu 'yan ƙasa da muka nemi jin ra'ayoyinsu sun yi na'am da matakin gwamnatin.
Wannan mun gode kwarai, haka ne muke so shugabanni su yi, ba Amerika kare duk wanda sun kai zambace wanga kasa, ai kokari kowa ya biya, dan kudin kasa ba kudin mutum bane.
Muna fata wannan bincike a ci gaba da yinshi, kuma a hiddo sunayen waɗanda suka yi wannan almundahana. Mu 'yan ƙasa muna goyon bayan su 100%, kuma muna fatan waɗanda ma ba a binciko ba a ƙara bincikowa.
Tuni aka damƙawa hukumar yaƙi da cin hanci kwaldef rahotannin illahirin wuraren da aka riga aka kammala bincike, a yayin da ake jiran jami'ai su ƙarƙare binciken da ke gudana a sauran yankuna domin damƙa komai a hannun hukumar ta kwaldef, wacce za ta bi hanyoyin tatso kuɗaɗen da aka wawure, in ji ministan.
In fuwa kai nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la kwaldef.
Shugaban ƙawancen ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci Renak Omar Adamu ya yaba da wannan ƙuduri, ko da yake a cewarsa akwai buƙatar gyara.
Yawancin ana cewa a yi rajajeniya da mutum ya gyara, in ya biya shi kenan an bar shi kamar wanda kwaldaf take. To mu a wajenmu ƙungiyoyi muna ganin cewa wannan ma babban laifi ne da ake yi, ko kuma barin barawo ne ya yi abin da ya ga dama, don kamar barawo ne ka kama shi an kai shi dakin shari'a sai kuma a ce ya kawo abin nan da ya sata, kuma a bar shi ya kai. Yana ko gobe suka dawo za su yi bannan da ya wuce haka nan.
A watan Afrilun 2024 ne shugaban gwamnatin mulkin soja Nijar Janar Abdraman Chani ya rusa majalisun ƙananan hukumomi da na jihohi, watanni 9 kenan bayan juyin mulkin da ya jagoranta. Ko a zamanin mulkin farar kula dangantaka kan yi tsani a tsakanin irin waɗannan wakilai da hukumomin kolin ƙasa, sakamakon zargin wasu daga cikinsu da rubda ciki kan kuɗaɗe ko karkata akalar tallafin cimakar da gwamnatin tsakiya ke aikewa domin talakawa, kwarai yake wasu suna danganta wannan rashin zutuwa da dalilan siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.